jawabin shugaba Muhammadu Buhari ya ce wannan muhimmiyar rana ce a tarihin ƙasar Najeriya a fuskar tattalin arziki.
It's important in the economic history of our nation.
Zai taimaka wajen tabbatar da samun dawwammamen tattalin arziki wanda yake kuma da shi za a aiwatar da kasafin kudin kasar nan da hakan ya zama wajibi ne na cigabanta da kuma ganin tan fadada wannan sashi sannan ya yaba kokarin da kamfanin NNPC din yi sabili da nasarar da aka samu na cimma tonon man fetur din. Abdulwahab Muhammad, Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.